Still dwelling on the name of the Lord. And his name is Yahweh. Yahweh. To do this next song with me, I'm inviting my big brother and friend, first of all, Chimana. Son of God, we'll sing it to you, Yahweh. God bless you, bro. Lift up your hands like a funnel, like someone who wants to receive from God this evening. La casa blade que sere ne bo shati. E la randa ta vele ne bo se ki ala ba se ka. Se ne bo se. Sala ba se. Says, Yahweh, 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 Ancient of Days. Hayalabasha, you say, Yahweh, 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 Ancient of Days. Ancient of Days. You are the Ancient of Days. Yahweh, 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 Ancient of Days. You are the river of life, Yahweh, Yahweh.
You are the river of life. Yahweh, 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 Yahweh began before the world began. You are the ancient of days. Oh, yeah. Holy Ghost for the next few seconds and just let loose and just pray the Holy Ghost. Life is flowing right now tonight. That same river is flowing tonight. Somebody pray if you can for the next few seconds. Somebody. Oh, Rabba Shandabai. Oh, yeah. Ayah, Rabba Shandabai. Yeah, da 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 da